ita gwamnati ya kamata ta fito fili ta gaya mutane zahirin gaskiya, domin gwamnati ba ƙarya ba ce. Mu kullum mu shugabanni na ƙungiya, kamar mu ni da ke akwai masu karɓar gratuity wanda suke jira yanzu sun kai kusan mutum 6,000. Mun sha magana, mun yi rubuce-rubuce a kasidu, mun kuma rubuta takarda zuwa wajen sakataren gwamnati gwamna. To har yanzu ba mu sami cikakken labarin yaushe ne za a fara implementing na payment na wannan gratuity.
Wannan gratuity kuna jin tun daga wani shekara ne zuwa wani shekara?
2010 local government, 2011 state government.
Yanzu kudi ya kai kamar nawa ne abin da kuke bi?
Kudi ya kai cumulative ya kai kusan ₦26 billion. Gaskiya ina kokawa masu wanda suke jiran gratuity a yanzu, gaskiya wato tausaya musu nake yi. Abin yayi ya ɗauki ɗaki, wani za ka je ka same shi ya samu stroke, wani kuma ya makance, wani kuma ya mutu. To a gaskiya ya kamata gwamnatin Bauchi state ta yi kokari waɗannan kuɗaɗe na gratuity ta fara biyan mutane.
Sai dai na ga jawabin babban sakataren hukumar tsare-tsare na gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Yahuza Adamu, ya ce an tanadi kuɗaɗe a cikin kasafin kuɗin wannan shekara domin biyan gratuity.
A cikin kasafin kuɗi mun sa a yi kuɗi mai yawan gaske sama da biliyan 7 ko da wani abu,
na hada din da pension ne wanda yake kowane wata ake biya. Ainihin tsuran gratuity nawa ne kuka ware don biya mu?
Okay, kana magana a cikin wannan biliyan 7 da wani abu din, na gaskiya ba sai in mun dauko takardun ka san da ka haka bar iya baka wannan figa din mu. Gaskiyar Allah.
Abdulrahman Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Italia in ya dan ko kaya.